Yeah.
Exclusive from AbokiMusic.com.
Easy. YFK.
Show nice did it.
Wetin man no go see. Ruchi no be jealousy. Anything we man a order will lie. This girl she want to follow see. Ha, she getting high on the low. Mixing Koda the Roro. Hey, Kappa Ngani talk on my Kuala. Baby you wish you wanna slow. Tachi go by the fire. Chicken baking a fire. I'm a wake up on a kule. Gwara a aza mata a fire. Hey you Allah like a dis like a dat. Mala matang Allah ki da kata. Ayanga pa chike de gargada. I say take it easy tachi munsa gata. Hey you Allah anaburo uba. Anaburo uba. Anaburo uba a Lagos my nigga. Anaburo uba. Hey you Allah anaburo uba. Anaburo uba. Anaburo uba a Lagos my nigga. Anaburo uba. Hey you Allah anaburo uba. Anaburo uba. Anaburo uba a Lagos my nigga. Anaburo uba. Hey you Allah anaburo uba. Anaburo uba. Anaburo uba a Lagos my nigga. Anaburo uba. Hey. Irin wannan nake burki ta lissafi daga ganin ta ta sallatafi kana shigo sai da na gama da mai gadi Z Zadikus Zuzaranda tana gani na ta zabga saranda ana ta so asani kaman danger ga mai pijo nan zai ja da challenger automatic this your style is systematic kuma ta gigantic yau ni ne a jirgin Titanic suka ce DJ Abi automatic this your style is systematic kuma ta gigantic yau ni ne a jirgin Titanic wayo Allah anaburo uba anaburo uba anaburo uba a Lagos my nigga anaburo uba wayo Allah anaburo uba anaburo uba anaburo uba a Lagos my nigga anaburo uba wayo Allah anaburo uba anaburo uba anaburo uba a Lagos my nigga anaburo uba wayo Allah anaburo uba anaburo uba anaburo uba a Lagos my nigga anaburo uba.
Yeah, see a lot of hypocrites. Wallahi, I'm sick of it. Same people that be trashing me on Twitter, they begging for giveaway. Why she trying to survive? Why she working day and night? Way no time to be tush. Pass me the kush. Make her feel alright. Way in Kaita Dubai. Way in Kaita Malay. Let it look in my eyes. Allah, you won't tell me to magane. Ha, but I get your magani. Kai had the hat out of Malamai. Jada Munjia, ba a jada ni. Ba one way way kai nagani. Duka.
Anaburo uba. Anaburo uba. Anaburo uba. A Lagos my nigga. Anaburo uba. Wayo Allah. Anaburo uba. Anaburo uba. Anaburo uba. A Lagos my nigga. Anaburo uba. Wayo Allah. Anaburo uba. Anaburo uba. Anaburo uba. A Lagos my nigga. Anaburo uba. Wayo Allah. Anaburo uba. Anaburo uba. Anaburo uba. A Lagos my nigga. Anaburo uba.